Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sarauta assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM duk a Niger din. Haka kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio a can kuma sai a kasar Ghana, ko kuma ta Facebook Live a yanzu haka, ko ka cokan a fada kan yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Juma'a 8 ga watan Disamba shekarar 2017, za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi kamar yadda muka saba. Yau kuma za mu tattauna ne da wata bayyawar Allah da ta yi suna sosai a shafukan abota na internet tare da yin sana'ar ƙawata gidaje, wato Laila Al-Uthman.
Kowa ya san ki, ni a inda ma na fara gani shine irin ƙananan ɗan videos da kika yi wani lokaci. Kun damu mutane su yi aure, kun ce kaza, to ku kun fito ne? Waɗannan abubuwan me yasa kika tunanin ki zama kin sa kanki sosai a ciki? Yaya abin yake? Za ki yi gaya wani abu a kai?
Gaskiya san da na fara, this is also fun. So ina yi shi ne, ni magananniya ne
mutum. Kike ƴar uwan mu ce.
ƴar uwan mu ce. Ina son in faɗi abin raina. And then da na yi video ɗaya biyu, sai na ga gaskiya matasa suna abun yana ɗan shiga jikinsu kaɗan kaɗan. And then I realize magana fa mutane suna ganin kamar magana in an yi shi ya wuce kenan ba. Amma yana shiga kan mutum. Ko mun kaɗan ɗin shi ne wani yana ɗauka.
Haka kuma akwai wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka amsa mana a shafin Facebook, Twitter da ma Instagram.
Yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku cewa Bahaushe ya ce da na gaba ake gane zurfin ruwa. Shin ta yaya za mu yi matasa mu kalli wani abu da waɗanda suka tsaya da ƙafafuwansu don mu ma mu tsaya da ƙafafuwanmu?
To haka yake, sakon farko ya fito ne daga Shehu Abdullahi Dutsi Smart. Yace assalamu alaikum, ni a gani na idan dai har matasan nan na son su tsaya da kafafunsu, to ya zama wajibi kowa ya kama sana'a ko mun kankantarta, domin yanzu dai aikin gwamnati yayo ya ku tashi lafiya.
Sai Muhammad Abubakar Balomi Kindawo, Allah sana faɗi sunan daidai, yace komawa kan ƙananan sana'o'in da aka bari kamar su noma da kasuwanci da kiwo da dai sauransu, in aka yi hakan to in Allah ya yarda za a samu mafita. Allah ya sa mu dace, amin.
To amin amin. Sai kuma Musa Sahibi yace sahihi yace salam yau da gobe, shawara da zan bawa matasa shine kada mu zauna zaman banza don yana kawo sace-sace. Don haka matashi kar ka raina sana'a, domin naga mai tura baro ya koma safarin mota.
Sai Adam Aliyu yace assalam filin yau da gobe, hakikanin gaskiya kuna matukar fadakar da mu a dukkan al'amuranku. Tabbas kun kawo topic mai muhimmanci, domin dai Hausawa na cewa babu maraya sai rago, kuma an kajuwa na baban zaba. Don haka mu matasa kalubale gare mu, mu tashi mu nemi na kanmu, kuma mu yi koyi da wanda ka ga yana yin aikin alheri da yadda ya fara, don kwanci tashi da kwanci tashi har ya kai ga matsayin, ina san da yake da kwanci tashi har ya kai ga matsayin da yake.
To haka yake. Sai Yahaya Damnu Azare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare suka ce matsalar mu matasa mun dauki wata mummunar aqida ce, wacce idan har ba mu kauda ta ba to komai na iya faruwa ga rayuwa. Wannan aqida ita ce kusan kashi 70 daga cikin 100 na matasan mu a yau, kowa ya dan kofaransa ya dare da menene ya irin ya sare
yawa
a aikin gwamnati, kowa ya fi son ya ci da biro.
To. Sai Adamu Musa Shehu Girgir yace salam yau da gobe. Fatan mu dai Allah ya sa matasan Afirka su yi koyi da mutanen ƙwarai nagartattu domin su sake gina mana sabuwar Afirka. Allah ya sa haka amin.
To amin amin. To sai kuma Sama'ila Sapati Sankalawa. To Alasana faɗa didi. Yace yau da gobe hakikanin gaskiya mu matasa dole ne mu rungumi sana'o'i da zamu taimakawa kanmu da kanmu domin ta hakan ne zamu kauce wa fadawa bangar siyasa da sauran ayyukan asha.
Sai Umar Alhaji Alhassan yace assalamu alaikum yau da gobe. A gaskiya in har matasa suna son tsayawa da kafafuwansu domin taimakon kansu da kansu, dole ne matasa su tashi tsaye su cire girman kan tsiya, su tashi su kama kananan sana'o'i domin dogaro da kai musamman matasan birni, da sai su ce sai aikin office za su yi.
To fa sai Nafisa A Nasir tace yau da gobe jajircewa da nayi akan harkoki na karatu da sana'ar da nake ta cikin gida ita ta kawo ni a yanzu na tsaya da kafafuna, na ƙara karatu yanzu ina dogaro ne akan sana'ata, bana jiran kowa yayi min kayan daki idan aure na ya kama, duk da mahaifana na daukar dawainiyata. Ai wannan lalle Nafisa kin yi kokari
sai Nafisa A Nasir. Allah ya sa kowa ya koyi abinda take tayi. Sai Kabiru je ke kara ya sakwato yace tabbas wannan karin magana yau da gobe haka take, amma idan har muna so mu tsaya cak da kafafu moto sai mun jajirce wajen neman ilimin addini da na boko, sannan zamu san yadda zamu tafiyar da harkokin mu na sana'a da aikin hannu. Allah ya sa mu gane amin.
To amin amin. Kin san in aka san yadda za a tafiyar da harkoki to ai an gama komai kenan.
Kwarai kwarai.
To ai kusan in ce haka zamu tsaya sai mu ce mun gode da kuka aika mana da wannan sakonnin
da hali. Twitter dai su ƙara hakuri.
Eh za amma an jima in mun samu dan ƙarin lokaci muna iya karantu shi har ma mu ga na ga da magaran ya sake lekawa cikin shafin Instagram. Da fatan masu sauraron za su dinga shiga Instagram din saboda wasu ba su san da shi bane tun da sabo su zaba sabo ne to za su ci gaba
da farawa
insha Allah. To yanzu kan sai mu ce lokacin tattaunawa da ita bakwar tamu yayi wanda kuma Safinatu nayi doguwar tattaunawa da ita wanda kuma sai ke da masu sauraro ku biyo mu.
To muna jin ku Usman.
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
To da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe?
Sunanan Laila mai Aliyu.
Laila akwai ko in ce duk wanda ya san wannan sunan zai ce ya san ki da shafukan abota irin na Facebook din nan da su Instagram da su Twitter da magana Land Interior dinki da kike yi. Shirin nan gaba ɗaya muna son mu magana ne yau akan yanda duk da mutane ko kuma matasa suna da buƙatar cewa su ga sun yi nasara a rayuwa, to amma kuma akwai wasu abubuwa da dole sai da na gaba Bahaushe ce ake gane zurfin ruwa. Wace ce Laila a takaice?
Ba Land Interiors bane, mutane ne suke mistake. It's L&N Interiors.
L&N
yana nufin Laila wan Nahar.
Misa kika ce dare da rana a sunan?
Damin muna aiki dare da rana mana, ko tsakan dare ki kira mu za mu farka mu fara mu
kai. Lalle wannan na ko dai kin hada da Kano ne wannan irin neman kuɗi haka kuma.
Alhamdulillah.
To ya kika faru wannan L&N din? Da farko ana son dan ji dan takaitaccen background din wace ciki?
Well, sunana Laila yanda na gaya maka, I'm from Yobe State, daga Yobe, Kano. Ni Bafulatana ce. Kuma na yi makaranta a can Kaduna, Yobe, Maiduguri. Tun na yi duka makaranta na. Ban fita kowane ƙasa ba, a Najeriya ne. And I did a lot of businesses. Na yi businesses kala-kala kamun na settling ma interior design. Kamar yadda mutane suka sani a kowane interview na ina faɗa, babana ne ba ni jari na fara business. It's very rare in the north ka samu baba da zai so ƴaƴan shi su tsaya a kan kafan. Ban san ma a lokacin da ya bani kuɗin nan ba ma ya bani ne din yana tunani zan tsaya a kan kafana, ina so din na dame shi ne kullum zan zo da tambaya.
Kila zai ce kila ba za ki kai labari ba, kila in ya ba ki jari zai narki. Eh yanda za a samu hujja akan ki a ce a ba na baki ba.
A samu hujja akan ki. To kage su kuma da taimakon Ubangiji abin nan da yake Allah ya sa abin ya karbe ni. I started in 2005 na fara business, na shiga remedials at University of Maiduguri. Inda na tashi gaskiya ni ina tunanin bana san mace da za ta zo na a gida kullun sai namiji ya mata abu. Ina tunanin idan ka zo na a gida kullun sai an yi maka ne shi yake jawo ku ta fada kullun babu abbabu abin da za ka yi sai baka da baka tunanin komai banda in ya dawo gida ina yaji me yayi. So I have always wanted to be wani abu ma kaina wanda shi da kanshi miji na zai alfahari da ni har wata rana ma an bai da shi zai ce da Allah dan bani.
Yawa irin karki zama ci ma zaune.
Exactly, sai dai kai ma kana dan tallafawa
sai ma kaga kafi daraja.
Exactly. Kuma there was a time where when muka dawo Yobe, I can remember this 1992 ne nake jin babana lost his job.
Ina da
stepmother wata kishiyar mama na tana aiki. A wannan lokacin gaskiya fi sabilla ta tallafa ma gida sosai fiye da yadda kake tsammani, ba ta taba aihuwa ba. Ba amma irin tallafin da ta yi mana tana daukan salarin ta zaka ga ta ji ta yi tafani ta kawo. Like relationship nata da babana is the different
sai kika wani abu ne na daban.
Exactly, so sai na ga gaskiya ina
tsammani
abu kamar ka
wato
ina ga matan da ta tallafa ta tallafa game da zama yanda nake yanzu.
Ta zama miki abin da kika kalla gaba da ita.
Exactly.
To amma misali yanzu a fitowar shafukan irin su abota din irin su Facebook ne, Twitter ne, wani kowa ya san ki. Ni a inda ma na fara gani shine irin kananan videos da kika yi a lokaci kun damu mutane su yi aure, kun ce kaza, to ku kun fito ne irin waɗannan abubuwa da in abu ya faru a ƙasa gashi dai zaki zo da fara'a da wasa da dariya, amma kuma gaskiya ce zaki faɗa ko kuma a'a ku mazan nan kun je kun yi ƙatan tumbi mata tumbi ce muku akai ana son masu tumbi waɗannan abubuwa me yasa kike tunanin ki zama kin sa kanki sosai a ciki saboda matasa yaya abun yake zaki yi wani abu akai?
Gaskiya san da na fara it was just out of fun kawai ina yin shi ne ni maganganniya ne
kici yar uwan mu ce
yar
uwan mu ce
yawa tunda na zauna ina son in faɗi abin raina. And then the next video daya biyu uku sai naga gaskiya matasa suna abun yana dan shiga jikin su kadan kadan. And then I realize magana fa mutane suna ganin kamar magana in an yi shi ya wuce kenan, ba amma yana shiga kan mutum ko mun kadan din shi ne wani yana dauka ko da mutum ɗaya ne mutum biyu wani zai ɗauka kuma wani zai aiki da shi. To kawai sai ya bani ƙarfin gwiwa da naga wasu mutane suna aiko min saƙonni kan cewa abin da na faɗa ya taimake su sun yi kaza sun yi kaza. Sai ji to tunda dai har yana ma wani amfani it's very good to help other people kai ma in ka gyara naka sai ka taimaka ma wani ma ya gyara.
Haka gaskiya ne. To amma misali yanzu wannan harka da kika yi magana ya kike kallon su 'yan matanmu ne yanzu yawanci zaki ga cewa da yarinya ta taso an san aure abu ne mai kyautu, amma wani lokaci zaki ga iyaye wani lokaci idan su yake rufe sai kaga yarinyar kamar tana goshin su ne kawai abin da ake bukata ai mata aure ba tare da kallon wasu abubuwa ba. Me ra'ayinki akan wannan?
Gaskiya ni ra'ayina kullum guda ɗaya ne, mutane ba su san jin shi. Mace yana da kyau ta yi aure, ba wanda ya ce baya da kyau a musulunci
al'adance
a koma me yana da kyau mace ta yi aure. But at the same time yana da kyau iyaye ya zama priority su ba wai kawai su aurar da 'yarsu ba ne ga ma kowane mutum da ya zo. Ya zama yarinyar nan ta bar gidanku tana da wani abu da za ta dogara da shi, ba wai kawai ta je ta zauna a gidan miji ta fara haifan yara ba. Shi yasa za ka gani ka ba su wata ɗaya wata biyu mutum daga ya ɗaura aure sai ka ji an ce an fara samun problem. Saboda asalin auren yanda gabaki ɗaya society yanzu suke kallon aure ni to me is a total different thing da asalin yanda Allah ya ce aure ya zama. Mutane ba sa kallon aure kaman commitment for life.
Abu na har abada.
Exactly, abu na har abada. Na ni kaman misalin shi abu ne kawai wanda za ka yi shi idan bai maka daɗi ba ka tashi ka tafi. Ba haka ba ne. To iyaye ya kamata su sani wai aure is not the ba shi ne wai asalin priority na rayuwar duniya gabaki ɗaya ba. Akwai other things that come with it. Idan yaronka ya samu ya yi makaranta ko da dai bai fara aiki ba ka aurar da shi ko kuma yana cikin makaranta ya ci gaba da makarantar shi ya gama yana da wani abu to look forward to. Rayuwa
yake buƙata
yana ita rayuwa ta ƙarami ne. rayuwa kaɗan ne ba, amma at the same time in har baka mutu ba yana da yawa.
Gaskiya ne.
Abu ne mai tsawo wanda ba wai kawai rayuwanka ya zama wai abu ɗaya bane, routine ne. Ka je ka tashi da safe ka dafa wani abinci, yara su tafi makaranta, ke ki zauna a gida.
Shikenan.
Ba ki iya karatu ba, ba ki iya komai ba, like what kind of it is shi yake haifar mana da abubuwa iri-iri, mata su zo su fita a hanya su fara bin malame, ko kuma su fita su fara bin mazaje a waje, saboda mazan sun fita sun bar su wani tunani da zai na shigo maka.
Saboda ana zaune zuciya ba ta komai. Hei tunani.
Exactly. I Bature ya ce wai an idol man the devil's workshop.
Yes.
Exactly.
Sai sake-sake.
Abubuwan da za ka yi na sakawa kanka. Yadda ƙarfinka. Sai ya kamata iyaye su saka priorities su a. Ba wai ɗa namiji ba ne kaɗai kamata ya yi makaranta. Kuma na tabbatar maka duka iyaye da suke na yanzu wannan magana sun san kan cewa 'ya mace ta fi tallafa musu a kan ɗa namiji. Idan 'ya mace tana da abin da take da abin hannunta. Za ta tallafa ma iyayenta, ta tallafa ma 'ya'yanta, ta tallafa ma miji da kuma society at large. So a bar yara su zama suna da hankalin kansu, su kai level da za su iya zaɓan ma kansu abin da
su
ke gani ya fi musu. Za ta yi idan ya ɓaci kai ka zaɓan ma kanka, ba wani ya zaɓa
ma. Assalamu alaikum mata, assalamu alaikum mata, assalamu alaikum mata, ni ina gaishe ku mata, kuma ina kaunar ku mata, ina san mai son ku mata, bani san makiyin ku mata, dole ne fa na so ku mata, dan ku banda kamar ku mata, ku iyaye na ne mata, kana yayye na ne mata, ku bakan ne na ne mata, kana dangi na ne mata, jinsi na ne mata, abokan rayuwa ne mata, wanda ya doke ku mata, ko ko ya zage ku mata, ko ko ya kware ku mata, ko ko ya cuce ku mata, ko ya zalunce ku mata, ko munafintar ku mata, ko ya ha'ince ku mata, Allah shirye shi mata, dan kwada ya son ku mata, to ba zai cuce ku mata.
Yanzu a sana'ar da kike yi misali, yaya wanda suke kila take sha'awa ta yi irin wannan sana'a ko kuma ta yi wata sana'a ta daban, za ta yi tunanin yaya samu yake? Kin san business ko in ce kasuwanci wani abu ne da yake buƙatar haƙuri, za ki iya gaya mana wani irin haƙuri kika yi kafin wannan sana'a ta ki ta bunƙasa? Kila hawa da sauka da kika gani a kai?
Kuma business kamar irin wanda mu muke yanzu, business ne harka ne take da mutane wanda ba su je makaranta ba. Kana magana da carpentry, kana magana da laborer, wanda dole sai ka saukar da kanka ka zo level na
ka zama income su. Sannan sa fahimce ka kamce su.
Ni da na fara wannan aiki sai da na dauki lokaci na koya wannan abin da kaina. Yanzu ni na san katako nawa zan yi amfani da shi na hada masa gado. Na san yanda zan haɗa ta gado. So duk wani business da mutum zai dauka bayan hakuri ma sai dole ka san lalle menene kake yi tukunna. Idan ka gane kanshi kuma ka ji baka son wannan abin, to ka tattara ka bar wannan business. In har business baka son yin shi,
baka jin daɗin shi,
fara wani daban.
Sha'awa ta fita kai.
Ka fara wani daban. Yes, abinda ne kenan, na taba na fara salon, na fara sai da kaya, daga duk wannan dai bai karbe ni ba, sai na yi sakai na abin da ni na ji rai na ya mun.
Ya fi so.
Yanzu ina kuma jin daɗin shi, ina ripping out of it.
To
haƙuri da kuma ka koya asalin aikin da kake yi, shi ne yanda za ka ci gaba ma business. Haƙuri na is very important, is the key actually.
Ai, to a ɓangaren da nake son mu taɓa kusan daga ƙarshe, alaƙa ta zamantakewar yau da kullum. Akwai wani bidiyo da kika yi, ina jin ko sati ɗaya ne ko biyu da ya wuce, ko bayan faruwar, ni dai lokacin da ganshi bai wuce sati biyu ba, na maganar ɗan abinda aka samu matsalar, ke ga cewa ana samun irin abinda Bature yake cewa domestic violence, irin rikici a cikin gida, wanda har ya sanadiyar maganar cewa aka samu hatsaniyar Maryam da Bilyaminu, wanda ake zargin cewa ai ta kace shi, ai wani. Na ji kin yi maganar cewa lokacin kun yi karatu tare da sauransu. So amma magana da nake son in ji akai shine, kin yi maganar yanayin zaman rayuwa. Sake ga mun wani abu kaɗan daga ciki, me kike son mutane su gane kika yi wannan bidiyon?
Well, it's simple. So simple. I want to do one day. I'm just trying to show people that gaba ki dayan wannan problem da ya faru da Maryam da Yamin kowai zai iya fadawa cikin irin wannan masifa saboda zuciya ne
ba ta da kashi
lokaci mutane ba ta but exactly wannan lokaci sai ka doctor realize na abinda kai ba ta dai bane amma ability abinda yake bambanta mutane shine wasu suna da karfin zuciya da za su danne wasu abubuwa
korai in rai ya bace
in rai ya baci wani zai iya fita ya bar gurin wani kuma zai wani kuma ba zai iya ba so abinda na so na nuna ma mutane shine wannan zage-zage da mutane
suke ta yi
akan abubuwan da ba su san kanshi ba abu ne baka san kanshi ba
kawai kana shaci fadi kawai shaci fadi
exactly mu namu mutanen mu suna san bude ma junan su zani a
kasuwa
abu ne wannan ya faru da namu ɗan uwan mu ya kamata mu zo a tare a zo na ci to wannan wanda ya rasu Allah ya ji kanshi wasu sun fito sun ce wai mama da mijin ta wai suna having an affair
ana ta maganganu kala-kala a shafukan nan
yarinan ya fadi ya mutu mun sani ajalin mutum wannan Allah ya gaya mana kan cewa mutum bai san ajalin shi ba kuma ajalin ka dole sai
dole ne
to mijinta Allah ya a ce ita ta kashe shi ni ban san ko ta kashe shi ko ba ta kashe shi ba saboda bana gurin
tunda har yanzu zargi ne
exactly in ma ita ne ajale shi to sai mu ce Allah ya shirye ta mu daina
zage-zage da karerai ma yawanci zaki ga maganganun da ake zaki ga yawanci ƙarya ake ta yi kala-kala na maganganu
gaskiya fi sabilillahi wannan abun da ya faru da ita ya bala'in bai tsoro saboda social media mutane sun mai da shi abu ne na bata juna idan abu ya faru da mutum kamar mutane suna jira kai abin da ba daidai ba sai a yi ta to now once that was what I said irin ina jan hankalin mutane da kan cewa wasu abubuwa ne sun faru kar ku na judging ku rinka mutane addu'a kuma kai maka Allah ya kare ka da shiga irin wannan masifa
amin shine Bahaushe yake cewa Allah ya raba mu da hau
ne exactly Allah ya raba mu
amin Laila daga karshe faɗa mun akan littafin da kika rubuta mai sunan littafin mai isa kika rubuta shi
una littafi something deep littafi ne wanda na rubuta shi akan
so ya guri kika ce sunan shi menene
something deep
oh to ni sai kisa wannan sunan
something deep well it is a deep thing for me it's a personal thing
something
ma,
deep
ni saboda
wato wani abu ne tun a kololuwar zuciya
tun a kololuwar da mutane ba sa san
ba sa gani
abu ne da yana faruwa a gidajenmu kullum kowane gida ba za a rasa mace daya ko biyu a cikin mata guda goma idan ka cire guda takwas an taba abuse nasu wanda suna girma so it's about child abuse ban san mene child abuse da Hausa ba
irin cin mutuncin yara irin
ta kowace irin fuska ko wani abu ka samu ba ma ta duka ba it was actually a sexual child abuse
cin zarafi ake kiran shi cin zarafi ne saboda ka shafi mutuncin su da sauransu
mutunci daga cin mutunci ya mace tana yayin ya karama ba su san kan komai ba kai tsofe da kai da duka mata abin da bai kamata ba
gaskiya
kuma a wasu gidaje ana cewa kar ku faɗa sai a danne magana
ce ce ai na gida ne
abin zai zo exactly zai tarnishing image ɗinki amma yawanci za ka ga waɗannan abubuwan suna faruwa ne mutanen da suke kusa da ku maybe cousin ɗinka ko ƙaninka ko ƙanin babanka su ne mutanen da suke ci ma yara zarafi ƴan mata suna ƙanana sai in an ji labari sai a ce da Allah a rufa ma juna
asiri
an manta kan cewa wannan particular abin yana damun mata yana cutansu har ki girma har ki tsufa yana cikin kanki amma mu society mu ba sa ganin shi kamar wani abu sai su ga kamar aikin manta kin yafi amma yaro baya mantuwa so the reason why na rubuta takardar is to create awareness ma iyayenmu su san kan cewa yara ba sa manta abubuwan da ya faru da su a lokacin da su yara kanana yana haɗe da abubuwan da ke kashe aure yanzu because ni I have had an experience like that and I have had people da suke da experience irin wannan idan kuma suka zo na suna gaya maka yana cutar da relationship nasu yanzu haka na da su da mazajensu saboda wani lokaci wannan abin idan ya faru da ke tun kina karama yana destroying brain na ki zai saka ki fara jin tsoron maza ko kuma kina jin duka maza ɗaya ne ɗan iska ne waye wa all these little psychological things, the bar magining kama is important. So that was what I was trying to bring out at Kintakada. And hopefully, kokumenchi successfully, I have had a lot of reviews from different women that have come out to tell me their stories, and it is helping people out there.
To daga karshe sai in ce miki mun gode kwarai Laila da ki samu lokaci kika tattauna da shirin yau da gobe, sannan kuma da fatan dai irin abubuwa in suka taso da matasa za su karu za a tuntube mu domin mu kira mu ja hankali akai. Nagode kwarai.
Insha Allah, nagode.
Yawa sai mun zo a yi mana decoration.
Insha Allah.
Nagode sosai. Allah ya huta gajiya kuma Allah ya taimaka. Madalla.
Thank you ni ma nagode.
Ya gade ku mata, daraja ya ba ku mata, martaba ya ba ku mata, matsayi ya ba ku mata, girma ya ba ku mata, daukaka ya ba ku mata, ilimi ya ba ku mata, kana ya yanta ku mata, kwarji ya ba ku mata, farin jini ya ba ku mata, la ilaha illallah mata, sayyidan abdallah mata, babu ni sai Allah mata, duniya sai Allah mata, a gaida bayin Allah mata, masu tsoron Allah mata, masu bautar Allah mata, masu kwana sallah mata, masu kaunar Allah mata, har da manzon Allah mata, babu kila wakala mata, malam duk matsayinka mata, komai girmanka mata, duk cilin dukiyarka mata, duk irin karfinka mata, komai wayanka mata, mace ta haife ka mata, sufin zamani mata, yaro dan zamani mata, mawakin zamani mata, ko da kuka gani mata, mace ta haife ni mata, ni ma na girmama mata. Assalamu alaikum.
To mun gode mawaki Sarfilu Sufin Zamani da wannan waka taka mai taken mata. Gaskiya muna godiya Usman wannan kambama mata da ta ringa yi.
Sai Sarfilu ba nan gidan ba.
Ba Hashim Gumel
ba. Ba Hashim Gumel ba. So wannan Sufin Zamani to yana yayi waka da kyau gaskiya ne, kuma ta waka ta yi dadi. Mata suna da daraja,
kamata
su rike ta kuma mu ba su tasu haka. To mun gode kwarai kuma da tattaunawa kin jin da muka yi da Laila. To ga dan wani sako kafin mu wuce. Akwai Musa Hadarin Asuba yana kokarin shiga Instagram ya ba mana sako, yace salam yau da gobe, ka yau da gobe kayan Allah, yace da na gaba kan ake gane zurfin ruwa, tabbas sai magabatan mu sun ba mu hadin kai da tallafa mana sannan a kowane fanni, muddin aka haka to komai zai tafi daidai a tashi lafiya. To mun gode
Usman, kafin mu ci gaba wani sako, maganar da Laila din nan ta yi, hiran da kuka yi da ita da ta yi magana cewa idan abu ya samu mutum ba a tashi ai ta zage-zage ana illa tashi ba, ana kai ma baka wuce abin da ya faru kanka ba, saboda kajara ce
kamar yadda muna ce mata hau kenan ake
ba kwarai da gaske. To in abu ya faru samu da mutum, muna da wata al'ada sai kaga ai ta zage-zage, har ma wani sai a maida shi labarin ƙarya a canza shi abin da ba shi bane, sai kowa kamar ya samu sana'a.
Kuma ai ba ma wannan ba su fino, to zaki ga duk wani abu da aka yi na laifi, matukar aka ce hukuma ta kama mutumin da yayi laifi, to abin da ake cewa shine ai ana zargin sa, saboda haka kuma Bahaushe cewa shari'a sabanin
hankali
sai kaga bayan da kake tunani ba abin haka yake ba gaba ɗaya,
amma abin Haushi Usman sai kaga wasu amma a canza labarin kowa, aka dinga wani video a canza,
shi da baki ta kama misalai ba, ta ce maganganu kala kala da na ƙarya da na gaskiya, ita kanta da take ta ce sun yi makaranta da ita, ta ce bata san me ya faru ba, to kai bare kai baka san wannan abu ba, ko to duk da irin wannan ba ma akan maganan kawai su Maryam bane, akan komai,
akan komai ma ne, ba wannan dan dai kawai kaga abin da ya faru kwanan nan ne ai ake magana kan shi.
To Allah ubangiji,
ga wani a Facebook live din mu, wani Mubarak dan Juma yace in dai ba mutuwar zuciya, to ko in dai ba mutuwar zuciya to kowane aiki da kadan ake farawa da sannukan hankali har ka samu bunƙasa, in ba haka ba yau da gobe kana nan zaune sai kaga farin gemu sun fara fitowa,
wayyo Allah yau da goben kenan.
Sannan sai ka daga dai dan Hausa shi dai ta Niger shi ban ganewa sosai, yace bayan sai me an gama ba, kamar ina son ya ce bayan nan sai a dinga cewa kaddara kuma ba kaddara bace
kai kai sanya
ina ga kai ke so yace
Allah zargi to Allah ya sa mu
dace sai suka birba wannan su Hassan Yakubu Hassan su suna dai
to muna godiya kowa da kowa yau dai kan juma'a sai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon zamu dawo da wani sabon shirin na yau da gobe daga litinin zuwa juma'a yanzu kan a madadin
safinatu so dangi
sai kuma wacce ta hada mana sautin shirin kamar yadda aka ji shi wato Jill Lazarus Correction da ma engineer mu ne Mr. John sai Maryam Bugaje da hada mu da ku a Facebook Live Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi hutun karshen mako lafiya
dai bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalaci yau gyara suka za a gaban su kwarai ba za su bari